This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 19 ga watan Satumban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun ce sun kama wani ɗan ƙasar ta Isra'ila da zargin hannu a wata ƙullalliya da aka shirya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila. A ranar Asabar ake sa ran miliyoyin al'umma ƙasar Sri Lanka za su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samanta sun harbo ɗaukakin jirage marasa matuƙi 42 da Rasha ta yi amfani da su a cikin dare wajen kai mata hari.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun yi matsayar halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana da alƙibla ɗaya sakamakon yanayi da matsaloli iri ɗaya da suke fuskanta.
Yace tun daga ranar da Mali da Burkina Faso suka bayyana cewa afkawa Niger da yaƙi tamkar su ne aka farwa, ba ƙasar da ta taɓa yin wani abu ita kaɗai.
A Najeriya, wani zaurin tattaunawa na matasa kan lamuran yau da kullum ya ƙarfafa haɗin kan matasan da jagorori domin yaƙi da ƙalubalen tsaro musamman a arewacin ƙasar. Za ku ji cikakken rahoton, haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu sakonnin da kuka aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Alhamis ɗinnan, sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren Hezbollah a kudancin Lebanon, suka kuma sanar da kama wani ɗan ƙasar ta Isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata ƙullalliya da aka shirya da Iran kimara baya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila. Hukumomin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama ɗan kasuwa ne da ke da alaƙa da Turkiyya, da ya halarci akalla tarurruka biyu a Iran, kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun haɗa da Prime Minister Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Yoav Gallant. Sanarwar ta ƙara da cewa an yi kamen ne tun a watan jiya. Baya ga harin na Isra'ila a yau Alhamis, zakarun sun kuma ruwaito cewa an harbo jirage marasa matuƙi da dama da aka cillo daga Lebanon zuwa cikin yankin ƙasar ta Isra'ila. Shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar Sri Lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa a mummunan yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da ya yi wa ƙasar ƙulli. A ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ake sa ran miliyoyin al'umma ƙasar su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. A lokacin da aka riƙa gangamin boren, jama'a sun riƙa kiran kalmar Aragalaya wadda ke nufin gwagwarmaya, wadda al'umma ƙasar suka riƙa yi kan jiki kan ƙarfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin ƙasar Chak, waɗanda da dama suka riƙa yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa. Babban daraktan cibiyar tsare-tsare da ke Colombo ya shaida muryar Amurka cewa jama'a na buƙatar sauyi, inda hakan ke nufin sun gaji da tsohon tsarin danniya da rashin gaskiya. Jama'a na buƙatar sauƙi daga matsin tattalin arziki da ya dabaibaye su. A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samanta sun harbo ɗaukakin jirage marasa matuƙi 42 da Rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai hari a yankunan sassan ƙasar. Dakarun saman na Ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na Rasha. Wuraren da Rashan ta kai wa hari na jiragen marasa matuƙi sun haɗa da Cherkasy, Dnipro, Kherson, Kirovohrad, Kyiv, Maloklev da sauran sassa daban-daban na ƙasar. Ita ma ma'aikatar tsaron Rashan ta ce ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi biyu a yankin Kursk da wani a yankin Belgrade. Musaya hare-haren ta sama da yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da jirgin Ukraine mara matuƙi ya afka kan wani wurin ajiyar makaman Rasha a yankin Treva, ya kuma haifar da tashin gobara da ya sa akan dole aka kwashe mutane daga wurin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, ministocin harkokin wajen ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun cimma matsayar halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana bisa alƙibla ɗaya. a ƙarshen wani taro da suka gudanar a birnin Bamako na ƙasar Mali. Ƙasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soji sun yi muwafaƙa kan cewa suna fuskantar matsaloli iri ɗaya, wanda hakan ya haifar da dacewar yin magana da yawu guda a taron na Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara a birnin New York. Wakilin mu a Yamai, Sule Mumuni Barma, ya aika mana da rahoton.
Tsaro na kan gaba a fannonin da Nijar, Mali da Burkina Faso ke kokarin samarwa mafita, ganin yadda kasashen uku da ke karkashin mulkin soja ke ci gaba da fuskantar munanan hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga. Sannan sabuwar alkiblar da suka dosa mataki ne da suka fahimci cewa ya zame musu wajibi su kasance tsintsiya madaurin ki daya a fannin diplomasiya. Mafarin wannan taro na wani biyu, Karamako Jean-Marie Traoré shine ministan harkokin wajen Burkina Faso.
En tant que ministre des Affaires étrangères, il était de bon ton qu'on puisse se retrouver pour revisiter.
Yace a matsayin su na ministotin harkokin waje sun hadu ne domin bitar ayyukan hadin gwiwar da kasashen suka gudanar. Kuma zaman na gudana ne a jajiburin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Wato lokaci ne da ya dace su tantauna a tsakanin su kan batutuwan da za a tabo a birnin New York don ganin an yi tafiya guda kuma a yi magana da yawu guda. Ministan harkokin wajen Nijar Bakari ya Usangare ya yaba da yadda kasashen uku ke matukar dasawa da juna a fannin diplomasiya.
Dès le jour où le Burkina et le Mali ont déclaré que
yace tun daga ranar da Mali da Burkina Faso suka bayyana cewa afkawa Nijar da yaki tamkar su ne aka farwa, ba kasar da ta taba yin wani abu ita kadai, komai ya taso, koma wace irin magana ce, koma muhimmancin ta, kasashen kan tuntubar juna su yi shawara akai. Wannan yasa dukkan nasarorin da ake samu a fagen daga abu ne da ke da nasaba da ayyukan haɗin gwiwar dakarun ƙasashen uku. Mali da Nijar waɗanda suka ƙarfafa hulɗa da ƙasar Rasha bayan raba gari da ƙasashen yammacin duniya sun yanke hulɗa da Ukraine a watan Agustan 2024 saboda abin da suka kira goyon bayan da take baiwa 'yan ta'addan yankin Sahel sanadiyar kisan wasu sojojin Mali da na kamfanin Wagna a arewacin Mali, lamarin da ya sa ƙasashen ƙawancen na US shigar da ƙara a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. Taron na Bamako ya ƙara jaddada matsayin ƙasashen na US dangane da yadda suke kallon hukumomin Kyiv. Abinda ke nufin wannan batu na daga cikin abubuwan da Nijar da Mali da Burkina Faso za su nemi ganin an tafka muhawara kansu a taron na Majalisar Ɗinkin Duniya na bana. Kawo yanzu Ukraine ba taɓa cewa ƙalaba dangane da zargin alakarta da 'yan ta'addan Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya.
A ranar Alhamis ɗin nan, hukumomin ƙasar Sweden suka kama wata mata mai shekaru 52 da ke da alaka da ƙungiyar fafutukar kafa ƙasar Musulunci ta IS da laifin kisan ƙari dangi, laifi kan bil'adama da manya-manyan laifuffukan yaƙi da aka aikata a kan mata da yaran Yazidi a ƙasar Siriya. Laifi na farko irinsa da aka taɓa tuhumar wani mahaluki da za a yi wa shari'a a ƙasar Scandinavia. Matar mai suna Lina Lena Ishak, wadda 'yar asalin ƙasar Swedish ce, ana zargin ta aikata laifuffukan ne daga watan Agusta zuwa Disamba shekarar 2016 a Raqqa, tsohon babban birnin da jagoran IS ɗin ya ayyana da kimanin mutane 300,000 ke zaune a cikinsa. An aikata laifuffukan ne ƙarƙashin ikon ISIS a Raqqa, inda aka ce wannan shi ne karo na farko da za a yi shari'a a ƙasar ta Sweden kan harin da IS ɗin ta kai kan al'ummar Yazidi marasa rinjaye, cewar babbar mai gabatar da ƙara Rina Devgan cikin wata sanarwa. Kasar Thailand ta bayyana sha'awar yin aiki da bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar Myanmar domin gyaran wata babbar hanya da ta ratsa cikin kasar da rikici ya yi wa kawanya a kokarin da take na ganin an samu daidaituwar lamura a yankunan kan iyakar kasar da ganin yadda za a bude kan iyakokin, cewar ministan harkokin waje Maris Singh Namphosa a yau Alhamis. Ministan ya shaida wa manema labarai cewa Thailand ta samu goyon bayan kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Asia ASEAN da ƙasar India a hankurin na sake gina babbar hanya ta yankin da faɗan da aka yi a kwanan nan ya lalata. Shugaban kungiyar mai mambobi 10 Laos ya kuma buƙaci Thailand ɗin da ta marabci wani taro na yankin a kan ƙasar ta Myanmar kafin ƙarshen shekarar nan da muke ciki ba tare da wani ƙarin haske ba. A ƙarshe Maris ya ce baya tunanin za iya magance matsalolin ƙasar Myanmar a tsari irin na soja, to amma za a iya cimma hakan ta hanyar tattaunawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, wani zaurin matasa na tattaunawa kan lamuran yau da kullum mai taken Connect the Dots ya karfafa cewa haɗin kan matasa da jagorori zai taimaka wajen yaƙi da matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar. Wakilin mu a Abuja Nasira da Mu'al Hikaya yana ɗauke da ƙarin bayani.
A taron zaurin da ya gudana Abuja, matasa da ke da ƙwarewa wajen fannoni daban-daban na rayuwa da wasu shugabannin al'umma sun zauna a teburi ɗaya, inda suka yi bani gishiri in baka manda kan rashin tsaro. Masu jawabai sun duba tushen taɓarɓarewar tsaron a arewa maso yamma da ya samar da barayin daji, illar rashin adalci, bazuwar makamai, shan miyagun ƙwayoyi, aikin 'yan sa kai da sauransu. Abba ɗan Maraya matashi ne da ya zo daga Kano, wanda ke da ƙwarin gwiwa kan haɗa kai da matasa ne zai kawo maslaha.
Aka ci gaba da karatu, aka ci gaba da kokarin jajircewa wajen cewa mutanen da suka cancanta su aka zaba wanda suke da kishin al'umma, to ina ganin insha Allah abubuwan da muke gani sun ta azaba za a iya samun saukin su a hankali, za a samu waraka insha Allah.
Wannan tunanin na warakar shine zai jawo misali, kaga yawanci ƴan ta'addan nan ma matasa ne, ƴan daba matasa ne, masu kwacin waya matasa ne, da karatu ne kawai za a iya samar da warakar, domin ko an yi karatu ma za a gaba a samu ayyukan yi.
To abin da gaskiya zai ja ba iya karatu bane, domin idan ko da mai ilimi in ina da cikin talauci, ina cikin yunwa, ba a yi masa adalci, wani lokacin shi kansa ina iya rikicewa ya abubuwan da jahili ma sai yi.
Ita ma matashiyar 'yar siyasa Zainab Buba Galadima ta karfafa cewa sai kowane bangare ya sauke nauyin da ke kansa kafin samun sauƙin rashin tsaro da ke hana ta noma da ke zama kashin bayan tattalin arzikin arewa.
Dan duk wannan abubuwan rashin tsaro yana tattare da rashin adalci, yana tattare da rashin ilimi, rashin shugabanci na gari. To dole shugabanni su fito tsakanin su da Allah, su tabbatar ma al'umma cewa aiki za su musu kuma tabbatarwan shi ne su aikata, kuma haka muke fata.
Shugaban zauren Connect the Dots Halima Abdurraouf ta ofishin muryar Amurka da ke Abuja ta ce shauƙin ba da gudumawa don saita 'yan uwanta matasa ya sa ta shirya taron.
Matasan nan waɗanda suke da basira ƙirƙire-ƙirƙire ne, me yasa ba a shigowa a dama da su? Misali, akwai matasan mu da suke ƙera drone technology, ƙaramin jirgi mara matuƙi kenan, da saura wasu fasahohin zamani da ke taimakawa ta fannin noma, tsaro, ai sintiri, a nemi bayanan sirri da dai sauransu. Me yasa ba za mu zo duk mu haɗe waje guda a ba da shawarwari, ba ma ba da shawarwarin kawai ba, bayan an yi irin wannan taro a yi bita a koma duk waɗanda suka zo wannan taron, mun nemi duk inda suka koma su ɗauki darasin da suka samu a nan, su je su koya wa wasu mutane da suke ko karkara ko yankin da suke dai, wanda dai ba su da damar samun irin waɗannan mutane, su zanta da su, a yi tambayoyi, kuma a ba da shawarwari.
Baya ga malaman addini irin su Sheikh Isa Ali Fantami, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal na daga bakin da suka halarta da ba da ƙarin haske kan yadda suke ɗaukar matakan yaƙi da ɓarayin daji. Hakanan su ma sun saurari shawarwarin yadda za a samu bakin zare daga basirar matasa. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan faɗakar ya kuma ilimantar da ku. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon koda, wadda ke ci gaba da addabar mutane a faɗin duniya, kuma cuta ce wadda babu babba babu yaro, wato kowa na iya cin karo da cutar, sai dai mutane marasa galihu da kuma masu fama da cututtuka kamar ciwon siga, hawan jini, shan taba, sigari, su suka fi hatsarin kamuwa da cutar. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, wanda ya fara da yi mana bayani akan ita kanta kodar da kuma ayyukanta a jikin dan Adam. Likita gare ka.
Gudade da farko Allah ya halice shi guda biyu ne a jikin kowane dan Adam. Muna da guda daya a tabarin dama na ciki, sai kuma muna da guda daya a tabarin hagu na ciki. Wannan aikin kodan kuma suna nan manya kamar haka. Na farko dai akwai regulation da kuma balance na metabolite, wato aka ce regulation shine daidaitawa na wasu sinadarai na jikin dan Adam, inda ba a so su yi yawa, ba a so kuma su yi kadan. Wannan sinadaran sun hada da irin su sodium, irin su potassium, irin su calcium, irin su phosphorus tare da sauransu. Yayin da ya kasance sun fara yawa jikin dan Adam kuma, to sai kuma wannan koda ya fara aiki na biyu, rage yawan su, wato sai kasance cewa yana kokarin balancing wa'innan metabolite din ba ya rage yawan su, wato rage yawan su ta fannin yin fitsarin su, amma ba za hakan baya yiwa sai ya kasance cewa ya babban aikin shi na uku, wanda shine kuma tace jini. Dan duk wannan sinadaran da na faɗa ana samun su ne a cikin jinin mutum wanda yake zagawa, to yayin da yake kan zagawa, yana zagawa yake shiga wannan kodan, ya shiga wannan kodan shi kuma koda aikin shi ne tantance abinda mutum yake buƙata sai ya bar masa a jikin shi, sai kuma ya cire abin da mutum baya bukata, sai a yi fitsarin shi. So wannan na regulation da na faɗa tare da blood filtering da kuma waste product excretion duk shine manya-manya daga cikin ayyuka wato ainihin na wannan kodan. Ba zalan haka ba, yayin da ya kasance akwai ruwa wanda jikin mutum baya bukata, wanda ba wai daga yawan shan ruwa ba ko kuma daga yawan cin wani abin da ruwa zai iya jawowa, a bisa ga magani ne, a rashin lafiya ne ko wani makamancin haka, to kodan ne kan taimaka gurin tace wannan ruwan, sai fitar da shi wanda mutum baya bukata, sai bar masa ruwan jikin shi ne yake bukata. Wa'innan suna daga cikin wa'ensu daga cikin manyan aikin koda. So kenan in mun fahimta ba zallan tace jini bane yake nufi shine aikin koda, a'a, hadda daidaita sinadaran da na maimaita a baya tare da fitar da sinadaran marasa kyau, irin su creatinine, irin su urea, irin su ammonia, irin su amino acid, irin su potassium din da suke yawan da zasu iya jawa matsala a jikin mutum. So duk yana taimakawa wurin fitar da su, hadda irin su bacteria ma, duk mutum ya dan samu cuta daya biyu sai ga rasa gashi ya samu cuta amma kuma bai sha magani ba, to Allah ya rufa masa asiri, ko da shi ta tace wannan cutar ne daga cikin jikin jinin shi, daga cikin jinin shi sai suka yi fitsari shi. Amma kuma wani abu, wani gudu ba hanzari ba, yayin da aka zo aka ce acute kidney injury ko kuma acute kidney failure, so duk wannan bayanai da nayi na aikin koda, kodan ba ta iya yin su yanda ya cancanta, ko ba ta iya yi gabaki daya, ko kuma tana iya yi amma ba yanda jikin dan Adam yake so ba, wato kenan ba ya iya daidaita wa'innan sinadaran, wato kenan ba ya iya tace jini ya kasance ya cire wannan dattin, baya fitar da fitsarin yanda ya kamata, so sai kasance ya tsaya a jikin dan Adam din da kuma ba a bukata. So shine yake nufin na wannan acute kidney injury. Acute kalma ne wanda yake nufin abu wanda ya faru cikin dan kwanaki zuwa satuka, musamman sati shida ya kasa, duk abin da ya wuce haka kuma to ba a considering insha a matsayin acute, wato shine acute din kenan. Kidney shine koda injury din kuma shine wato ainihin za a ce ciwo a Hausance, amma kuma ba ciwo bane, yana nufin cuta a wa'innan bayanai kenan na acute kidney injury.
To likita, kamar wasu alamu ne ke nuna cewa kodar mutum ta fara samun matsala?
Ba dole kasance ya zo da irin wa'insu alamu ba manya, yawanci sai an ja jini ne a asibiti, an zo an gwada wa'innan sinadari manya kamar haka, akwai irin su na creatinine, akwai na urea, akwai kuma other electrolytes, musamman potassium ma haka. So yayin da suka yi sama sosai, wato yana nufin akwai su sun yawa a cikin jinin mutum din da ya kamata a ce mutum ya bi tsarin su, amma kuma sun gagara tacuwa daga wannan kodan. Kuma babban matsalan da yake jawowa shine ba abun mamaki bane, matsala ne daya ko biyu ko uku ko hudu yake jikin wannan kodan ya ana tacin wa'innan sinadarai da na faɗa na su creatinine, urea da potassium, ammonia, su amino acid tare da sauran sinadarin da ba a da bukata a cikin su.
Shin menene ma yake sa a ce koda ba ta iya aiki yadda ya kamata?
Daga cikin su dai muna da su manya guda uku, akwai prerenal, muna da renal da kuma postrenal, yanda aka raba shi kenan. Shi renal din ana iya kina shi ma da intrarenal. Muka fara daga prerenal causes, wato daga cikin abubuwan da suke iya jawowa koda ya samu matsalan da har sai an kira shi da acute kidney failure. Number one, akwai low cardiac output. Low cardiac output shine kasance cewa zuciyar mutum yana buga jini kuma yana bugawa amma kuma ba wanda ya kai yawan da har jini yana kaiwa gurin koda ba. So kuma kenan in jinin bai kai gurin koda ba, so kenan koda ba zai samu ya tace shi yanda ya kamata ba. Na biyu, akwai low blood pressure, wato wanda suke da low BP kenan. Akan ce mutum yana da low BP ne, mace ne ko namiji, yayin da ya kasance cewa systolic din wato na saman kenan yayi kasa da 90, wato less than 90 kenan. Diastolic kuma yayi kasa da 60, wato if it is less than 60, wato duk inda aka ga koda ma 89 ne, aka ga 59 for example, to wannan ana considering shi a matsayin mutum ne wanda yake da low blood pressure. Other than that one, wanda mutum yana da 91 yana da 60 daidai wannan ba irin shi a matsayin low blood pressure ba sai dai ana irin shi low normal blood pressure sai dai yayi kasa amma sai dai ba a so ya kai wannan kasan so yayin da ya kasance cewa jini yana yin wannan kasan to koda baya samu isasshen jinin da har zai samu ya tace shi shi ma yana iya jawa irin wannan matsalan na uku muna da cardiogenic shocks ko kuma hypovolemic tare da hemorrhagic shock cardiogenic shock yana dan ibi da low cardiac output shine yayin da ya kasance zuciyar bata buga isasshen jini a jikin mutum wato wanda zai kasance ya je gurin kwakwalwa ya je gurin huhu ya je gurin hanta ya je gurin shi kanshi kodan da har zai kasance kodan ta iya tace wannan jinin ta iya wato ainihin regulating wannan su sodium su potassium su wato ainihin calcium din da jikin mutum yake bukata ta yi regulating su blood pH level su bicarbonate tare da sauransu haka so on the other hand kuma hypovolemic ko kuma hemorrhagic shock musamman aka ce hemorrhagic kalma ne wanda yake nufin jini wato yayin da ya kasance cewa jinin mutum yayi kasa musamman acutely aka ce acutely na cikin kankanin lokaci wanda aka bi samun shi a babba ta hanya guda biyu na farko dai yayin da aka samu hatsari ne wanda shine yafi aukuwa sosai shine mutum zai iya zubar da jini na biyu kuma yayin da mace ta aiko alal misali ita ma za ta iya samu irin zuban jinin da zai iya cause irin wannan hemorrhagic shock din nan so yayin da kasance jinin jikin mutum yayi kasa saboda ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa ko ma waɗansu dalilai wanda ba su ba cikin dai dan kankanin awanni to shi ma yayin da kodan baya samu isasshen jinin to yakan iya bugawa sun gaba akwai severe burn shine kuna memuni wanda ya ci jikin mutum sosai wannan konan kuma ba sallan matsalan koda zai jawo ba wanda zai ci a to me hadin kuna a hannu da kafa da kuma matsalan koda eh tabbas dan wani akai a gaba zan zo na yi bayani akai wannan kudin iya zo ya riga da ya fitar da fatin mutum wato ya exposing fatin mutum to bacterial infections to fungal infections to a lot of other infections wanda su iya shiga jikin mutum wato kenan ba sallan matsalan koda zai jawo ba har da matsala wato ainihin su bacteria da har da matsalan rashin lafiya sai sa duk mutumin da ya zo da irin wannan konan yawanci a ICU ake admit ishi musamman in kone ya riga da muni saboda ana tsoro za a iya samu kidney failure za a iya samu a lot of other systematic conditions inda indai ba a gurin ba za a iya managing ishi da kyau ba sai kuma akwai sepsis shine yayin da cutan bacteria yayi yawan da indai ba an shawo kan shi da magunguna masu karfi masu kyau ba a asibiti yanda ya cancanta ya shiga cikin kodan ya zo ya barna ya shiga jini yana ta zaga musamman ya kaso na boshi septicemia wato cuta ya shiga cikin jini kenan ya zaga kwakwalwa ya zaga zuciya ya zaga huhu da hanta da koda tare da sauransu so in ya dade yana wannan to yake iya cinye wannan matsala na wato ainihin koda sai kasance cewa kodan ba ta iya tace jinin yanda ya cancanta saboda bacteria yayi yawa shi ba zai iya fita ba kuma yashin ba a samu maganin da ya cancanta ba to shi ma yana iya cikin manyan causes inda suke jawo wannan acute kidney injury din akwai kuma severe malaria wato yanda malaria yayi tsananin da yayi muni musamman kai 3+ ko 4+ musamman yafi aukuwa ga yara wanda suke shekara 15 yayi kasa so amma manya ma zai iya kama su amma yafi kama yara so ana ganin malaria a matsayin cuta na abun wasa a yayin da aka samu hyperparasitemia wato yayin da shi wannan parasite din malaria din yayi yawa a jinin mutum yakan shiga koda sai zo ya barna sai kuma dehydration shine rashin ruwa a jiki to in mun tuna manyan hanyoyi guda biyu da mutum zai iya samu rashin ruwa a take a yanzu yawanci shine yayin da ya amai ko kuma yayin da ta yi gudawa ko kuma yayin da ta yi amai yayin da ya gudawa yayin da kawai dai mutum yayi kasance ya rasa ruwa a cikin shi balle kuma Allah sauke ga amai ga gudawa a hade shi sai wanda suke yawan samun cututtuka irin na su cholera din nan ana bukata ta kara musu ruwa ko wanda mutum ya zo da gudawa yayi so 10 yayi so 15 yayi so 20 Allah sauke babu nan da za a zo a ce a ta bashi ORS ko kuma ta bashi zinc wanda zai tsayar da gudawan a'a ai abin da ya zo ya rasa nan dole a maida in ba ka ba kodin nan nashi zaga creatinine su urea tare da sauransu sun fara yin sama wato sun fara fusata kenan sun fara kokarin dagawa wa koda hankali sai kasance koda kuma bai samu daman wato ainihin yin aiki ne cancanta ba to shi ma yana iya jawo wannan acute kidney
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya nan gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuka aika mana ta email.
Sakon na farko ya fito daga Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Najeriya da bambancin kungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje Turo da Sadusi Madatai da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Bulama Cillome Gallaba suka ce salamu BOA Hausa. ziyarar da gwamnan jihar Katsina Dikko Umar Rada da mai martaba sarkin Daura Alhaji Umaru Faruk suka kai a birnin Maiduguri fadar Shehun Barno hakan abu ne mai kyau muna fata Allah ya bar zumunci da kauna sai kuma sako na gaba da ya fito daga Hamidu Kalalabu a jihar Gifa yace salam VOA Hausa da fatan kowa na lafiya VOA Hausa da sako na a zayyana zuwa ga al'umar garin mu Kalalabuwa bisa rasuwan da suka samu na bagoni dala ya rasu ne a ranar 4 ga watan Satumba a garin mu na Kalalabuwa muna addu'a Allah ya ji kansa amin sama amin sai kuma sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce salam VOA Hausa fatan alheri a gaskiya tsauraran matakan tsaro a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger sakamakon hare-haren da yan bandaga suka kai a Tilibiri tabbas abu ne wanda ya dace domin fitar da jaki daga duma sako mu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace a gaskiya idan dai aka ci gaba da tafiya a haka to bulalar yunwar gwamnatin Asuwaju za ta aika dimbin talakawa lahira tun kwanansu bai kare ba domin a gaskiya abin fa ya wuce misali duk wani misali Allah ya kyauta sai kuma sakon Sumaila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Niger yace wata kididdigar hukumomi a kasar mu Najeriya inda suka ce an samu raguwar farashin kayan abinci a karo na biyu kuma a cikin tsawon watanni biyu idan aka kwatanta da hawan farashin kayan abinci da aka gani a watan Yuni da ma kafin nan to sai mu ce ai an samu raguwar farashin kayan abinci ne sakamakon nunar kayayyakin gonaki da aka samu a kauyuka sako mu na karshe ya fito daga Musa Malai Indu Kazawai Niger yace muna mika kokin al'umar gabashin da magaram bisa lalacewar hanya da ta tashi daga birnin da magaram zuwa birnin Kazawai wannan hanya ta lalace matuka muna mika koke ga gwamnati kan gyaran wannan hanya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takeice
A ranar Alhamis dinnan sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren Hezbollah a kudancin Lebanon suka kuma sanar da kama wani dan kasar ta Isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata kullalliya da aka shirya da irin kimara baya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila. Hukumomin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama dan kasuwa ne dake da alaka da Turkiyya da ya halarci akalla tararruka biyu a Iran. Kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun haɗa da Prime Minister Benjamin Netanyahu da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant. Shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar Sri Lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa a mummunan yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da ya yi wa ƙasar ƙulli a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ake sa ran miliyoyin al'umma ƙasar su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. A lokacin da aka rika gangamin boren jama'a sun rika kiran kalmar araglaya wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'umma kasar suka rika yi akan jikikan karfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin kasar Czech wadanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa. A yau alhamar kasar Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samanta sun harbo dokakin jirage marasa matuƙi 42 da Rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai mata hari a yankunan sassan kasar. Dakarun saman na Ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na Rasha. Wuraren da Rasha ta kaiwa harin na jirage marasa matuƙi sun haɗa da yankin Cherkasy, Dnipro, Kherson, Kronovhar, Kyiv, Maloklev da sauran sassa daban-daban na kasar. A ranar Alhamis dinnan hukumomin kasar Swedish suka kama wata mata mai shekaru 52 da ke da alaka da kungiyar fafutukar kafa kasar Musulunci ta IS da laifin kisan kare dangi, laifi kan bil'adama da manya-manyan laifukan yaƙi da aka aikata kan mata da yaran Yazidi a kasar Siriya. Laifi na farko irinsa da aka taɓa tuhumar wani mahaluki da zai yi wa shari'a a kasar Scandinavia. Matar mai suna Lina Lena Ishak wadda 'yar asalin ƙasar Swedish ce ana zargin ta aikata laifukan ne daga watan Agusta zuwa Disamba na shekarar 2016 a Raqqa, tsohon babban birni na jagoran IS ɗin ya ayyana da kimanin mutane 300,000 ke zaune a cikinsa. Ƙasar Thailand ta bayyana sha'awar yin aiki da ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna a ƙasar Myanmar domin gyaran wata babbar hanya da ta ratsa cikin ƙasar da rikici ya yi wa ƙawanya. a kokarin da take na ganin an samu daidaituwar lamura a yankunan kan iyakar kasar da ganin yadda za a bude kan iyakoki cewar ministan harkokin waje Maris Lekanomsa a yau Alhamis.
Masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma alakaci shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu ne Zulu Fabel Murtala Faruk sanya nake muku fata alkhairi ma assalamu.